madarata, kece madarata, mataran wata rana, za a kai ki gidana, matsayin matata, kece madarata. Na matu na ga wannan rana, na matu na ce na matu na ga wannan rana, na matu Absence is touchy, you're my happiness. Your love is like waterfall, no go play you like football. Your birthday's on 34, I'll never forget. Wataran watarana, za a kai ki gidana, matsayin matata, kece madarata. Wataran watarana, za a kai ki gidana, matsayin matata, kece madarata. Na matu na ga wannan rana, na matu na ce na matu na ga wannan rana, na matu wallahi, na matu na ga wannan rana, na matu